Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 22 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Takin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Yan kasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita daga kasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya bada umarnin fada da daukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaki a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida wa babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ya gabatar da jawabi a zauren taron Majalisar Dinkin Duniya na bana inda ya tabo batutuwa da yawa ciki har da tsaro da kuma sauyin yanayi. Bayan haka za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ja kunnen masu ruru ta wutar rikicin siyasa a kasar. Wannan na zuwa ne yayin da ake gab da fara shirye-shiryen zaben shekarar 2023. Masu ruwa da tsaki sun yaba da wannan kira.
Dota abirin da tsaro ta yi ya yi daidai kuma abinda ya sa nake goyon bayanta a haka wato daga baya-bayan nan ta tashi tsotsai ta himmatu sosai wajen ganin cewa ta murkushe waɗannan ta'addancin da ake sako-sako da lunguna-lunguna a arewacin ƙasar nan.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ake gab da fara yakin neman zabe ga dangadan a ƙarshen wannan watan na Satumba, jam'iyyar APC ta yi wani taro a jihar Neja don duba matsalolin da jam'iyyar ke fuskanta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Takin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar kasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na kasar mu, ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanenmu. Wannan ba cika baki bane. A New York na Amurka, shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya akan Moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Biden ya kuma soki shirye-shiryen Putin na fada da daukan sojoji 300,000 da gudanar da zaben raba gardama a yankuna hudu na Ukraine da sojojinsa ke rike da wasu yankuna. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya ce ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar EU sun amince da ci gaba da kuma ƙara yawan tallafin soji da suke baiwa ƙasar Ukraine da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. Borrell ya shaida wa manema labarai da yammacin jiya Laraba bayan ya kira wani taron ministoci na musamman a birnin New York cewa har yanzu akwai buƙatar wakilan ƙungiyar EU su tantance cikakkun bayanai kan matakin takunkumin, amma yana da tabbacin za a samu goyon baya na bai ɗaya. Ya ce yana da muhimmanci ministocin su gana tare da aika sako mai ƙarfi a daidai wannan rana da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba da sanarwa na faɗaɗa ɗaukan sojoji da ke jiran ko ta kwana, kuma Putin yana ƙoƙarin lalata Ukraine. Borrell ya ce banda tsananin wahalhalu da har-harar Rasha ya kawo wa al'ummar Ukraine, kuma Rasha ta zaɓi ƙara tsawaita asarar yaƙi ga al'ummar ƙasarta.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Niger Muhammad Bazoum ya gabatar da jawabi a taron kolin Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar da ke gudana yanzu haka a birnin New York. Shugaba Bazoum ya tabo batutuwa da yawa da suka shafi kasar sa, ciki har da tsaro da sauyin yanayi. Kamar yadda za a ji a hirar da Naira Sarfila Hashim Gumel da ke birnin New York yanzu haka.
A yau shugaban Niger ya bude taro da jawabin sa shine na farko wanda yayi jawabi kamar yanda kika sani ji shugaban Najeriya ne ya gode ranar kuma ya kawo batutuwa a jawabin sa da suke damun kasar sa musamman na sauyin yanayi kin san da yanda ne da take fama da matsala irin ta sauyin yanayi da tsaro to da duk wani ayyukan tsaro da suke a yankin tarkin Chadi wanda ya hada da Najeriya ne jar Kamaru da Chadi to shugaban Niger ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya kamar sauran shugabannin kasashe da suke fitowa su bayyana abubuwan da suke damun yan kasar su da kuma hanyoyin da suke ganin Majalisar Dinkin Duniya ya kamata ta dauka da hanyoyin da za a samar da jin daɗi ga mutane na duniya da abubuwan da suke bukata.
To bayan shugaban Niger kuma waɗannan shugabanni ne za su yi jawabi a yau?
To a duk da yake yanzu haka ana cikin kan jawabin. To sauran kasashe da suka yi jawabai sun haɗa da Botswana akwai Congo da Rwanda wanda su masu nica da abar wannan yaki da ake na Rasha wanda sanin ki ne sun nuna cewa da yake shine makasudin matsalar da ake fama da ita karancin abinci da makamashi da kuma dai sauran wasu abubuwa da suke addabar yankunan Afirka musamman abinci.
A gaida Sarfila Hashim Gumel har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya shaida babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba cewa Amurka na neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a sassan mashigin tekun Taiwan kuma tana ci gaba da yin adawa da sauye-sauye na bai daya cikin halin da ake ciki ta kowane bangare. Wannan dai shine karo na farko da wani shugaban Amurka mai ci ya fito fili ya bayyana manufofin Amurka game da sin da Taiwan a jawabin sa Majalisar Dinkin Duniya tun shekara 1971. Ya ce za mu yi amfani da diplomasiyar mu wurin warware rikice-rikicen cikin lumana, muna neman tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan, mun kudura aniyar tabbatar da kasar sin guda daya wadda ta taimaka wajen hana rikici shekaru 40. Kuma muna ci gaba da adawa da sauye-sauye na bai daya a yadda ake daga kowane bangare. Har ila yau, Amurka ba ta goyon bayan yancin kai na Taiwan. A yau Alhamis, kasar Koriya ta Arewa ta musanta aikewa da makamai zuwa kasar Rasha, inda ta zargi Amurka da yaɗa jita-jita game da sayar da makamai don ɓata sunan Pyongyang. Jami'an Amurka a farkon wannan watan sun ce Rasha na cikin shirin sayan miliyoyin rokoki da manyan bindigogi daga Koriya ta Arewa don amfani da su a fagen daga a Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka buga a kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA, wani jami'in ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya yi watsi da zargin na Amurka. Mataimakin babban daraktan ofishin kula da kayan aiki na ma'aikatar tsaron Koriya ta Arewa ya ce bamu taɓa fitar da makamai ko alburusai zuwa Rasha a baya ba, kuma bamu shirya fitar da su ba, a cewar sanarwar KCNA.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma ɓangaren rahotanninmu. Yanzu da ake gab da fara hada-hadar babban zabe na shekarar 2023 a Najeriya, rundunar sojojin kasar ta fara jan kunnen masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na kasar da su yi wa kansu kiyaman laili, domin kuwa rundunar za ta dauki duk matakin da ya dace kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
That the 2023 electioneering was soon commence, it's important that I also reiterate that Nigerian Army under my watch remains loyal to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. On behalf of the officers and soldiers of Nigerian Army,
babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya kenan Lieutenant General Faruk Yahaya ke bayanin cewar kwanan nan za a fara hada-hadar babban zabe na shekara ta 2023 yana da kyau a jaddada cewar rundunar sojojin Najeriya za ta ci gaba da kasancewa mai biyayya ga kundin tsarin mulkin Najeriya a madadin hafsoshi da sojojin Najeriya baki daya Ina jaddada kudirinmu na ci gaba da kare yanci da yaucin Najeriya sannan zamu ci gaba da aiki tare da sauran rundunonin sojoji da mahukumin tsaro wurin samar da kyakkyawan yanayi na gudanar da shi wannan zabe General Faruk Yahaya kazalika ya kuma ja kunnan masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na kasar nan
Let me take this opportunity to advise those fueling crisis in various parts of the country to desist
Yace bari in yi amfani da wannan dama wurin yin gargadi ga masu rura wutar rikici a sassa daban-daban na Najeriya da su yi wa kansu kiyamun laili domin kuwa rundunar sojin Najeriya cikin ikon da kundin tsarin mulkin Najeriya ya bata za ta ci gaba da tabbatar da cewa duk yan kasa masu bin doka suna gudanar da harkokin su ba tare da tsoro ko fargaba ba tuni dai masu ruwa da tsaki irin su Bashir Dan Musa ke ganin wannan mataki na rundunar mayakan Najeriya abu ne da ya dace
ya kamata duk mutanen da ke da wasu aqida na neman tare zaune tsaye a kasar nan to ya kamata shi wa Allah shi wa annabi su mai makaman su a cikin kube yanzu ba lokaci bane za a ja hankalin jama'a na batanci ko kuma kokari a ga cewa an kawo fitina a cikin al'umma don abu da ya tsaro tai yayi daidai kuma aikin ta ne akan ta haka kuma abin da yasa nake goyon bayan ta haka wato daga baya bayan nan ta tashi sosai tahin mutu sosai wajen ganin cewa ta murkushe wayannan ta'addancin da ake sako sako da lunguna-lunguna a arewacin kasar nan Tumbana arewa maso yamma ka kuma ina ganin cewa idan suka ci gaba da wannan yunkurin da suke yi ina ganin za a ƙara samun sauki sosai bangaren tsaro saboda za a sake samun natsuwa wajen aiwatar da zaben da ake son a yi na shekarar mai zuwa 2023 kuma idan ci gaba da wannan abin take na yanzu za a samu sauki kuma aka samu sauki za a yi zabe cikin lumana a wuraren da ake ganin cewa zaben yana iya gagara a yanzu
yanzu dai abin jira gani shine irin karin rawa da sojojin za su taka wurin taimakawa hukumar faran hula domin gudanar da babban zaben a daidai lokacin da sassa daban-daban na Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Hassan Maina Kaina Jam'iyyar APC ta yi wani taron jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya a birnin Mene da ke jihar Neja da nufin shawo kan matsalolin da suka dabaibaye jam'iyyar kafin babban zaben shekarar 2023 ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana
A yayin da wa'adin kama yakin neman zabe gadan-gadan yayi a Najeriya a ƙarshen wannan wata na Satumba kamar yadda hukumar zaben Najeriya ta ayyana jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na gudanar da taruruka daban-daban da nufin ƙara dinke duk wata baraka da ke tsakanin ƴaƴanta domin tunkarar babban zaben na baɗi akan haka ne ma Jam'iyyar ta APC ta gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a APC a jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. Mataimakin shugaban APC na Najeriya mai kula da jihohin Arewa ta tsakiyar Alhaji Ma'azu Bawarijau ya ce suna da tabbacin shawo kan duk wata ƴar matsalar kafin babban zaben na baɗi.
Kamar yadda shugabanmu His Excellency Senator Abla Adamu area of Nigeria the empathy so inshallah kahin zaben 2023 inshallah duk wani dan gutu matsala da dan gutu kace na ce a fatin mu inshallah zamu ga karshe to shi zaka ga mun zo yau mutu tana da su mun ji abin da ke musu kuma in Allah ya da abun mai sauki
a nashi gefen kuwa mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Keso Ya ce za su tunkari babban zaben tamkar yaki
zuwa wurin zabe kamar yaki ne lokacin in an gama sai mu zo mu rungume juna amma da yanzu ban ce ai wannan yaya na ne ah wannan kaza ne wannan ba ruwa da wannan
wasu daga cikin mahalarta wannan taro dai sun yi tsokaci
sunana comrade ambassador Suleiman Abdullahi state youth leader na APC na Niger State abun da nace muke so yanzu daga wurin da za a fara tarin na kuriyar ma da ake nema ya kamata mu ma muna zauna a wurin. In short ma ya za yi committee na youth a ce ba youth leaders ne za su dinga heading committee din na ba kuma da matasan za a je ana magana. So na ga ya musu daga can federal har zuwa kasa in za a yi tarin na committee na youth mobilization ya zama to youth leaders sune za su dinga heading.
To sina na honorable Isa Umar Aliyu nene shugaban masu lalura na jam'iyyar APC na jihar Niger. To babban matsalolin mu shine na farko dai kamar yanda na fara cewa rijiya ta bada ruwa guga hana har kwanan gobe in ka zagaya jihohin Najeriya gabaki daya har gwammamu ma da muke a jihohi ɗan uwa na masu nakasa da suke kananan hukumomi tamkar ma su ba sa ci ba a mayi da su din ne an zo daukan shawara na abin da za a kai ga jam'iyyar APC.
Haka zalika da dama daga cikin waɗanda suka tofa albarkacin bakin su a wannan taro sun yi fatan gwamnatin APC a ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Buhari za ta kammala duk wasu ayyuka da ta fara a jihar Niger a ciki har da tashar ruwan Baro. Mustapha Nasir Bakari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata kun ji ra'ayoyin mutane daga Jamhuriyar Niger kan rigakafin zazzabin cizon sauro da hukumomin lafiya a kasar ke badawa a kokarin da suke yi na kawar da zazzabin cizon sauro a kasar. Inda a wannan makon shirin zai tattauna da shugaban sashen yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Maradi don jin muhimmancin rigakafin da kuma sakamakon da ya fara haifarwa a hirarsu da abokin aiki na dake Maradi wato Mansur Sani.
Sunana Lawji Shefula ni ke kula da yaki da zazzabin cizon sauro cikin jihar Maradi kuma ma'aikatar mai da ce Direction Regional de la Santé Publique de la Population et des Affaires Sociales.
Menene za ku ce game da rigakafin zazzabin cizon sauro da ake yi wanda ake kira da suna CTS ne manufofin shi ko kuma menene ya kuma
CTS dai shine chimio prophylaxie du paludisme saisonnier amma da kine rigakafi na masassar cizon sauro lokacin damuna kuma lokacin damunan ma lokacin da ruwa sun kai bunƙasa kwarai ana ruwa ko da yaushe inda masassar ke ta'azzara tana damun jama'a kuma wanda ta yi damuwa su ne mata masu juna biyu da yara kankana daga sabuwar haihuwa zuwa shekara biyar. Ita ma'anar CPS ma'anar wannan rigakafi kun san ana cikin koko da allura ta rigakafi duk da yake an same ta amma gwamnatin mu ma tana nan tana yunkurin kwaman da ɗan magunguna kwaman da ɗan alluran wanda za a fara ana cikin jiran wannan gahin wannan ya samu sai an ka samu ga hausa a rigakafi masu sarki don sauro ta ba da ƙwayoyi abu ne wanda ba Niger ne kare kai shi kasashe da yawa na yi ne nan duk kasashen da kun ga sani wanda ke wai da mu suna yin shi tsare kuma gaba ɗaya ne muka yi su yanzu na kun ga muna cikin zuwa gai na uku to in ka ta yi bene sai ka iska yana yin shi daidai da ta yi dai in ka ta yi burkina ka iska shi daidai yanzu suna can suna rabu ne in ka ta yi kwata diba wa haka nan tare ne muka yi shi ba a yin shan yi dan da in ka ga an sako kwanakin da za a yi shi to in ka ce wa cikin kasashen duk kwanakin da yin shi ne yasa kun ga wani bai ba a yi gudawa shi CPS yau za ne waye ma mutane kai abin da kai dai magani ne za a ba yaro so uku za a ba shi ko wani wata da rana dai a ba shi gaban likitoci shahadi yanzu sauran gobe ko shi za ta ba shi daidai wannan lokacin shi shani kun ban da gobe haka kuma sa an yi tsawon wata hudu ana shi yanzu ma akwai wasu gundumai inda an ka kara wata guda guda kamar yanzu da tasawa da nan Maradi cikin garin Maradi wata biyar za a yi ana shi kenan nan Maradi da tasawa sai an kai Nuwamba ranar yi.
To me haka ke nufi likita?
Wato abin da gani wannan maganin in an ka ba yaro shi ya sha wata guda za shi daidai shi na aiki cikin jini ne kafin
shikari wannan aikin sai a zo a sa dozen dose ta ci gaba da wancan ta kama inda wancan nawa ne tsaya ita ta ci gaba da wannan in an kai sati hudu kafin wannan shikari ta kariya an zo an ba da na uku kuma an kai wasu sati hudu kuma kafin wannan na uku shikari na hudu ya zo haka za a taya sai an kirkusar ta wayo ne yake mata mana ko da yaushe cikin jinin wannan wanda ke ba maganin nan yaran na sabuwa hawa zuwa ba sabuwa hawa bane daga wata uku ne zuwa shekara biyar ko da yaushe cikin wannan lokacin akwai maganin sai ya sake jinin su to matsawo kuma mudda akwai wannan maganin ba bayar za a yi kwayoyin masasarci zan sauro to zamana cikin jinin yaro balle shi ba sasara
to wani irin bambanci ko canji aka samu daga shekarar bana zuwa bara
ayan kun diban kullun war haka da kunta gidan likitoci da an ta gidan likita za ka gane an malati wasu kwance kasa wasu zamanin ga sunan sun cika likita ma likitocin sun zanga zama ba san wa za su yi su a yi ta aiki haddari to yanzu ku tai ku cewa ya gidajen likita kahin kare sha da in ku ganin malati dai ne za ku gani tun da an kama da CPS an ciwo kan wannan matsala kuma babban masassara irin wanda sai an ta gina hospital yanzu babu ta ka gara ba ke ce mai babu su da in ka tai bai da ta gina hospital ba sa garo guda CPS ke yaro shidda ko bakwai ba sa garo guda ba banda wanda aka sa zazzabi dakunan ma ba su dakin na pediatry ba ya yi dauka adadin yaran da ke zuwa kun gani yanzu in ka tafi pediatry bai wuce baka SK yaro guda ɗaya sa gado sai ko an ci gaba kwarai wato kun yi CPS wannan yanzu matsalar da muke samu guda ce za ku gani yaro akwai ɗaya wanda ana ba su ma har suna zuwa ana ba su maganin CPS amma sai ku kusura masa sara to wannan na tabbata da can gida kun san na ce muku ana ba da comprimi wanda ko yaro za ta ba a can gida to mun bincika mun ga uwayen yara ba su bin wannan umurni sai su koyi magana a ce ba za a aje magaji ne in ba Allah ya ba shi ko ko ba za a aje kai dai ba dai su ba da wannan magani shi kasa tunda ai na kwatanta muku son ne akai a samu concentration din wannan maganin cikin jinin yaro tsawon wata uku ce ko da yaushe a kwace ciki yadda ito su koyi mu zai ce ko sabu ruwa zuwa ce je ka ba hai kun to an zo an ba da so dai kawai tunda sai an samu wannan uku za a samu concentration sun cikakka cikin jini yaro to dan ba so kada so guda dai ba ba wannan salon biyu gida ai yakin banza to shi ne muka jawo hankalin uwa yara ka su yi wasa da wannan in sun ka rike daidai yadda an ku likitoci sun ku da musu da waya ne kwarai za a samu masasara da waya
dan an waiwaya akan zazzabin cizon sauro a wannan jaha ta Maradi da ma kasar Niger baki daya misali
dan sati biyu da sun kauce mun yi raskwana mun diba mun yi wannan lissafi mun diba mun ga wajen ruwasan milka ruwasan mil 300 an ka samu raguwa su gaba da banin banin kenan inda ma kuna sayar da ministan lasanta shi ma ai yayi wani pound press inda ya gwadi cikin kasar ta Niger gaba dai an samu raguwa da kusan rabi na masasarci da sallo dangance da bara da sauran shekaru sun kauce kenan kun ga yakin da muke yi masasarci da sallo lalle yana da riba ana ci gaba kwarai gari
to likita wani irin kira za ku yi ga al'umma ko kuma jama'a dai baki daya akan yanda ya kamata a yaki wannan masassara ko zazzabin cizon sauro a wannan jaha da ma kasa baki daya
kun zo na fara muku kun san masassara cizon sauro yaki da masassara cizon sauro mu likitoci mu mai kadan da mai da muka dai in jama'a ba ta kama ba bayar ba ta ku ji ba ku gani gwamnati na yin kurin ta iri kun ga shine lamon gidan sanyi ba da dai ba an ɗauki nauyin masassara da babba da yaro saukani gidan likita an ɗauki wannan nauyin gwamnati ta ɗauki wannan nauyin kuma yanzu busa gare yake to amma mu abu guda ne muka so ga jama'a su gane da su ma sai sun kawo nasu kokari kokarin da muka so gare su shi ne na kyautata mahalli wannan dauda ta tayyawa cikin gari da cikin karkara da wani shirke-shirke cikin gida ka zo cikin gari ka iske in baka yi hankali sai ka fada gidan wani saboda jimin gata gona ce a shewayin gid an shirke bayan gida an shirke cikin gida sai ka fada cikin gida mutane to wannan shirka hakin cikin gari shi ke kawo sabo bai ya ke kar cikin gari yo jama'a su diba su gani wannan yan hakin da shirka bayan gidanka ta ya nawa za su yi sarai in dan kai kamar da sosara nawa za ka kashe abin da za ka kashe ya 10 dan wannan hakin da ka shirka gidan duk da ba bai wuce ka ta yadda dane dare ya raba to in an kama yaro gidan likita ko yaro ko babba abin da za ka kashe ya yawa gari duk da yake an ce kyauta ne ko kudin motar zuwa gidan likita da abinci na zalaji kun gani dan haka ya ta haya ya magani a kyauta ta muhalli a bar shi shi ke cikin gidan wasu kwankwana da wasu sakaini da wasu korai ko kuma guntun tukane da ke cika da rayuwa ai nan sab lokaci yana labiya suna bunkasa wannan din ruwan da ku gani yan wani bi cikin randa wannan din ruwan so yayin sabru ne wannan kinan a ce bakin kin nan kuma jama'a kinan
to likita mun gode
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai kuma ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya Madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma bari mu karanto kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau sako ne daga Ashiru Usman daga jihar Jigawa inda yace salamu VOA Hausa dan Allah ku isar min da sako na zuwa ga gwamnatin jihar Jigawa kuma sanar da shuni jama'a kungiyoyin kasa da kasa da neman kawo mu al'ummar masarautar Hadejia agajin gaggawa a bisa ikkilain ambaliyar ruwa da take ci gaba da lakume dukiyoyin biliyoyin nairori domin wallahi al'ummar masarautar suna cikin halin rudani da rashin tabbas duba da cewa har yanzu wannan lokacin ruwa na sake zuwa Allah ya sa kokena yace kunnuwan da suka dace kuma Allah ya bar musu da mutuntuci alheri kuma wanda suka rasa rayukansu Allah ya sa aljanna ce makomar su amin sama amin shi kuwa Sani Muhammad Chindo unguwar korafin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa hakika wallafa hotunan Zara Buhari na kammala digiri da Aisha Buhari tayi abin takeici ne gani yadda aka dauki dogon lokaci jami'o'in kasar ke rike radiyar yajin aikin malaman jami'o'i ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu kaunar mu ba wanda muke kauna ba amin summa amin daga ƙarshe kuma sai sakon Rilwani Ibrahim London daga jihar Adamawa shi kuma cewa yayi harin da wasu ƴan bindiga suka kai wa ɗaliban jami'ar Yamai a jamhuriyar Niger inda suka raunata wasu daga cikin ɗaliban wannan abin Allah wadai ne muna fata mahukuntan kasar za su dauki mataki da ya dace domin hana hakan faruwa nan gaba to madalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aika mana da sakonni
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Yakin Rasha a Ukraine ya dauki sabon salo a jiya Laraba a taron Majalisar Dinkin Duniya bayan wani babban mataki da shugaba Vladimir Putin ya dauka. Putin ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta talabijin ga al'ummar kasar a safiyar jiya Laraba cewa idan ana barazana ga wasu yankuna na kasar mu ba shakka za mu yi amfani da dukkan hanyoyi don kare Rasha da mutanen mu wannan ba cika baki bane. A New York na Amurka Shugaba Joe Biden ya ce irin wannan barazana na makaman kare dangi na nuna rashin kulawa ga nauyin da ya rataya akan Moscow karkashin dokokin hana yaduwar makaman kare dangi. Babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya ce ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar EU sun amince da ci gaba da kuma kara yawan tallafin soji da suke baiwa kasar Ukraine. Da kuma yin nazarin sabbin matakan takunkumai da za a kakaba wa ɗaiɗaikun 'yan Rasha da wasu sassa na tattalin arzikin Rasha. 'Yan kasar Rasha da dama ne suka yi gaggawa na siyan tikitin fita da kasar banda na dawowa bayan da shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin fada da ɗaukar sojoji musamman tsaffin sojoji waɗanda suke da horo saboda yaƙi a Ukraine. Ministan tsaron kasar Rasha Sergey Shoigu ya faɗa a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin cewa za a fara ɗaukar sojoji 300 waɗanda suke da horon yaƙi da tsaffin sojoji da suka yi aiki.
To masu sauraro anan zamu da sa'aya 20 mu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma engineer mu Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.